Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 15 ga watan Oktoba na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim Yang Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkanku da sake kasancewa da ku kamar da ku sani ni ce taku Hawawu Abdul Karim Yan Kwaniya inda zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Shirin namu na yau ya kunshi jin ra'ayoyin matasa kan abin da ya kamata su kiyaye kansu, sannan mu saurari tattaunawa akan muhimmancin bayarwa ƴaƴan mata ilimi. Bayan wannan kuma mu ji dan gargadi daga Malam Ali da yawa iyaye mata kan yadda suke yawan sinewa ƴaƴan su. Daga wannan sai mu kawo karshen shirin ta kwalama.
Shari'a mai kai maza ko duga
mu. Kafin da mu shiga cikin ainihin shirin, bari mu fara sauraron ra'ayoyin matasa akan menene ainihin abin da matasan ya kamata su kiyaye kansu da abin da ya kamata su maida hankali akai.
Sunana Isa Abubakar. Abin da yafi muhimmanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana neman ilimi, kai hakuri. Idan sana'a kake koya, kai hakuri. Idan kana hange ma wani zai taimaka maka, kai hakuri. Don abin da ka sa gaba, kai hakuri. Domin ita rayuwa ba samu kanta sai da hankuli. Domin wanda muke fama su bari shaye-shaye, wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga, dukkanin shi rashin hakuri ne. Sai Allah ya ba matasa hakuri. Shi ma yafi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu.
Sunana Muhammad Sani Mahmud Makeri, wanda aka fi sani da Autan Fada. Abu mai muhimmancin da matasa yafi su mai da hankali kai shine sana'a. Zaman banza bai yi, ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka. Sannan abin da matasa yafi su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri. Kodai ke akwai abin da ke cinye tuwa kwarya wannan zamani. Youth mun maida zina aikin yi, ya bar ba mu ganin hasken juna. Juwayen na abubuwa ina ji shine mafi alheri gare mu, mu matasa maza da matan duka.
Sunana Maryam. So dai mafi rinjaye abin da nake ganin matasa ya kamata a ce sun maida hankali akai shine neman ilimi, da kuma neman na kai. Neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka, ka ciyar da kanka, ka ciyar da sai ka zauna wani ya dinga baka ba, dinga yana kawo karayar zuciya. Sai kuma ina duba abin da matasa ya kamata su kauracewa shine shaye-shaye. Dinga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama, ban after shaye-shaye kuma da kwai chacha, dinga shi ma wanda bai da amfani ga mu.
Ina jin ne Siddiq Bamba. Zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi. Za mu neman ilimin ko mu nemi albarka. Wurin su ya kamata mu nemi ilimin, sabida in ka nemi ilimin wurin mutumin kirki ba shakka kamar za ka zama mutumin kirki wata rana. Hakan kan ka nemi ilimin wurin mai tarbiyyan banza zai impact cikin jikinka. Shi yasa abin da ya kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base. Mu daina zama base. Ina zama base na bai da wani alkhairi. Daga zama base in ka san base da kuma mutanen banza, wuna zai fara goya da yara kan dake shaye-shaye. Sabida mafi yawan shaye-shaye ba ka kana cikin dakin ka, mutum ka koyi shaye-shaye da sport na ji abubuwan da ya kamata mu dunga bari da ka zauna biz maka duba in da ka mata ka zauna bizin mutanen kirki a hankana wurin babu shakka in da ka gwana amma sun ce ka bari
sunana sa'ada abinda youth mu su focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills dan yau ba kowa ke da ilimi rabi ewa an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shike gwada ai drop out from school a zauna gida ba komi ana zaman banza ba no a je a nemi aiki ana yi at the end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka buda aikin kanka kana yi
to yau dai mun shigo wata makaranta domin tattaunawa da malaman makarantar akan muhimmancin baiwa ƴaƴa mata ilimi da irin kalubale da ke dauke da karantar da ƴaƴa mata
so muna tare da malumma da ke karantarwa a wannan makarantar Sheikh assalamu alaikum da wa nake zama
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ayya barkamu da wannan lokaci mai albarka ina magana da Sheikh Abdullah Al-Hassan Turi malami ne da ya karatu addini da larabci a kasar Saudiya birnin Manzo Allah Madina Jami'a Islamiyya sannan kuma yanzu haka ina aiki da Ghana Education Service ina karantarwa ta bangaren Arabiya da Islamiyya a makarantar Ansar Dini na Chifin Mama Fadama.
Ni ne Rukaya Saad Nafto Fadama kuma na kare Islamic University specialization na ne accounting. Na farin ciki da wannan rana da aka invite na in kawo take on girl child education.
Na malama ba ce.
Yankuyi sunana Barkisu Sulaiman ni ne Basic 5 teacher and Sharidin Islamic Basic School. So muyi murna kamar yau an kawo wanga topicin alheri da damu discuss game da yaran matan mu muna farin ciki
a kuku tambaya na abu guje musa wannan topic hausan ce mawdu yana da muhimmanci sosai wani musulmi ne ake fuskanta
farko dai jawabi akan wannan mas'ala wato kalubalantar da mata ke fuskanta game da rashin zuwan su wurin ilimi a farko dai shine jahilci a wurin iyaye na biyu kuma shi kuma ne talauci bayan talauci kuma rashin fahimtar karatuttuka na addini idan sun kasance iyayen nan musulmai ne to shi ke kawo wato arkala ko shi ke kawo challenges ko shi ke kawo masaloli ko kalubalantar da zai sa yariya mace ba za ta samu ta karasa zuwa ga neman ilimi ko kuwa ba za ta samu himma ta neman ilimi ba sifofi guda uku ga suke iya hana yariya ko diya mace ta yi ta neman a cikin zamantakewar musulmai.
Sometimes ba wai ba ta samu opportunity nan ba ne ba ta san ba waye da hankalin ta ba kuma ba ta san importance abin da ya sa that wanga ba because yaka in ce tana koya abu gida ba in yaka ce charity that doesn't mean kamar ta zauna gida kai maybe shi tana ayyukan gida ba ta komi bada base domestic yana kamata iyayen kuma su wayar da hankali da ya kamata ta koyi wani abin da zai sa gaba ta stand out maybe she finds herself wanting tired to prove right and say no I know what I'm supposed to do tired ta yi ga abin da ya kamata ta san wannan ba she will be kettled ta na one place ba ta koyi ta yi abin da take so
wato kowane uwa ba lallai a nuna ma yaro wanke-wanke gyaran daki gyaran gado shara da sauransu ba ya kamata a kai yaro makaranta ya koyi ilimin da zai iya ko ina ya shiga ya san cewa akwai haƙƙin kanshi akwai haƙƙin mutane kanshi sannan ba sai wani ya gwada mai tsakanin shi da wani hukuma ko wani ba ya riga ya san rightin shi ka san damarka akwai karin bayani da zaki malama Barkisu kan batun muhimmancin ilimi a mace kafin mu shiga yanda zamu dauko matakan da zamu kare wannan
so nagode yankuri kuma in kare kan point nan da kare kan wanda ita sister Rukaya ta fadi sometimes kuma yaran suka zo school ticoci na nasu in suka kai gida kuma ya kamaci a duba mostly dai an baka excuse kaman babanin sun fita sun je su nemi su kawo gida kika duba cikin zangonnin mu kuma 90% of manin na tare da yaran suka fito school so sometimes problem da mu muke face ne mun ga ka ba yaro homework ta ta gida ba ta yi ba ba duba ba ba kula ba kana gan dai machine an dai ce ezo school ne amma bai san amfani school ba kuma da yawan su na blame iyaye to mun fi yawan tare da yaran kuma future mu kenan ba na iyayen kawai ba don suka gyaru na mu duka ne in suka lallace su da blame kin ga ne sa yawancin nan ka ga even basic stationery sa kan ga kaman shining books da pens da wanga yariya ta zo school ba ta da wani in ka tambaye ta ta ce maka ba sai mata ba amma iya kai shining aure ko da ci wani sallah yariya ta ce miki an dunke mata rigan sallah biyu uku esa ita tana zuwa school nan ma ba ta value school nan don tana ga akwa babin da ake value ifi ya fi mata wurin koyuwa ba esa sometimes inna in kai kaman da aka sa pressure kadan she kaman tana gan kaman da school nan bai zama safe place mata ba wanda kuma take so kullun ana ganta school kinga ana luranta wani maza an lure ne shi kiga ana bashi wadanga kaya kanana
kayan
books nan da ba su sai ba kamin ki gan nan an bata mata lamari kin gane isa challenges sun wadan suke
ne mu yi magance wannan wani mataki zamu dauki
ni kan level da nake sai dai ina gan kaman iyayen mu da babanin yaran suna ne constant education sun sani amma ya kamace muna ta tunar sar da su kaman mu bide wani platform mu invite su ba kullun she PTA ba mu ta kawo irin yawancin mu mutane from Zongo communities da su excel in life su sun serve as role models for other yaran nan in the school don wani nana unguwan da ya fito ba wadannan mutanen nan wurin ita tana ga an kare school aida ko an drop out an yi aure amma akwai mutane cikin Zongo da yawa sun kai wani matsayi muna need wadannan mutanen nan mu as teachers mu ta collaborate da su muna invite su cikin school su ta educate yaran nan su gan kaman ako the future is bright mu as teachers muna yi mu observe wadansu behavior man da in ka kira parents one on one suna mamaki don ba su taba magan ya wannan behavior gida ba amma muka collaborate da juna kun gan kaman mun tanye a gyara rayuwar yaran yanda ya kamata wani nana ya san ta san ta kai gida in ta yi kariya kan teacher an yarda da abin da ta fadi in ta zo school kuma in ta fadi ma teacher different thing an yarda yasa shi gan suna sai tsakani kin ga iyaye na gida ko babanni na gida ba su san teacher ba amma suna wani jin haushi kaman based on abin da yara
ai
suka ga ya mai
akwai tsarin da ba ta kan da ya kamata a dauka wajen tauka shi wannan
mu zo ta wurin muhimmancin neman ilimin da kanta zamantakewar mu na Zango na nuna mana kaman mace in ta nema ilimin ya kamata ta samu iyaka cikin neman iliminta tana da bariya wannan kuma lamari ba haka nan bane ilimin amin gafara kaman muna da wasu kabilu ne da musulmai sun tashi cikin rayuwar musulunci da suke da fahimtar mutane da kamar yariya mace neman iliminta kawai shi ne ta san batun addininta batun alwallanta batun wankan janabanta da sauran shi inda da ta san wadanda ga hukunce-hukunce ta san kabili da badi addu'an shi hankusfa addu'an janaba gashi nan dai ba ta bukatar ta neman ilimi ya yi zurfi saboda ba aikin ta ba ne aikin maza ne wannan fahimtar nan fahimta ne wanda yake akwai kuskure a ciki fahimta ne wanda yake ba ya yi daidai da dokar musulunci ba ne saboda idan muka duba cikin musulunci addini da kanta annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da matattaki auren da ya aure shi an ce annabi ya aure mata goma wasu kuma sun ce goma sha daya wasu kuma sun ce tara to waɗannan matattakin da annabi ya aure su akwai sababai ya dewa akwai reasons da yasa annabi ya aure su annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sababai da wanda ya zo ta wurin bangaren mata ana mishi wayi ko da ma wayi ma ya sauka idan wannan matsala ko tambaya ya danganci hali ne na mata sai ya tambaya a cikin matattakin san da suka yi karatu suka yi zurfin da yake ba bariyar da muke da wannan fahimta sai ma matan da suke tare da annabi ma ashe suna da ilimi ma game da batun shari'a batun karatu da nake magana ba dole shi karatun arabiya ba zan ba da wasu misalai cewa kaman mata da suka ilimi ba ilimin addini kawai ba an bar sun karasa a cikin wannan kasa musamman
muna da masana mace wanda yake ta ilimi na rayuwa, ilimi na boko. Yau mu musulmai muke buga kirji da ita, ita ne Professor Rabia Tama.
Kuma abinda dan ce ne, do you think kuma inda aka kawo role models, female role models cikin community, aka kawo su cikin community, suka target communities in da ba akwai yaran matan da ba su zuwa school kuma ba su san ma amfanin shi ba, a kawo su a yi a organize wani program, ana educate su, ana wayar da hankalin su kan neman ilimi, amfanin da za su samu cikin nan gaba. Inda ana yi haka nan, do you think kuma ba samu wadansu? In kuma haka ne, inda haka ya faru, an yi an convince su to, inda an gwada musu kuma su yin su saya ma kansu without even someone holding their hands to go to school. Su da kansu su tashi su yin su je su yi inquiries. In the band of kudi, I don't have the financial means. What do I do? Me then in some kudi. So they can go to check. Maybe yanzu akwai loans and that grants my students. Maybe 1 year check poverty. I don't have the money to go. So loans and that grants for the maybe scholarships and that can buy a roof. You would go through some means. 1 year abukadani. Sanan ka akwai wannan loan ko wannan scholarship. In the ambassador san haka. Wanda suke da kwazon yin sun tashi su yi, kuma irin organization, non-profit organizations kamar GNEC, Ghana National, yes, some irin shi ya kamata muna da su da dewa, yes, wanda da su zo suna wayar da ankalin mu duka, musan kamar mu yi kishin neman ilimi. Just as you, they should create something that they jawo hankalin mutane ko ya akai, I have to do something for myself, I have to fend for myself. Kuma advocacy is very very important kamar yadda Madam Barki ta faɗi. Inda aka advocate neman ilimin yaran mata, aka san importance ne shi sosai, yes, aka san yana da very very important. It will help because they are in past lives and so.
And I have a right to say that they are too familiar with the
right to
say. So, for the whole look at this matter, see if they are not
going
to be able to do that. But could you tell me, Samu Kalu, to go to school? Ba wanke ce daga SS ba ta kara zuwa kuma ba ta zuwa ku ko yare ba ta kawo miki complaint ta ce ni an ce ina gama primary ga aure za mu kin taba gamuwa da wannan
na taba dai encounter ba so guda ba ba so biyu ba to in ya zo shi haka nan muna invite parents din nan sometimes abin ma na faruwa before mu ga ma kamar lamarin haka yake
to
kana nan dai she ka ji wai an ce yariyan da ta yaure kamin tamun da daka ce daka intervene nan yayi too late. Ita yanzu tunda muka gan da sauri mun san ako sometimes kuma ko dan su stripes din da suke taron yin wannan mun san su isa nan yanzu nan muna ba da general education ne game da importance zuwa school yaran matan mu isa kuma mun try muna collaborate da parents din muna kawo su kusa da mu mun create wani relationship ne da wani lamarin masu gan the importance of girl child education yawancin su na gan kamar yarin tai school ta bata shanin maza ya shigo mata bata respect parenting ta isa mu kuma muna yin ma yaran muna ba su guidance and counseling game da wannan don behavior su ya bari a yi empower wani ko ya bar mai shi ba pushin shi ete gaba don ana gan kamar mata da yawan suka yi school halayen su daban ne isa nan parenting dai muna advice su kuma muka gan lamarin in ba su son su yadda kamar yari an su wan engaging ta muna da manyan da muke haraka karkashin su isa muna involving su to intervene a san yanda da yi parenting nan su ba yariyan hanya ta je school.
Kun taba solve problem
ne? Mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so.
Jali da kyau ga dube da aida irin da a geshirin tarbi.
To jama'a dai saboda karancin lokaci nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai sabon sati za mu sake dawo mu ci gaba da shirin.
Ga jali'an makaranta sun ci sun koji. Ko waje da biron ta aka
Yanzu shirinmu na gaba za mu dan saurari Malam Abubakar Ali mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi, inda zai yi wa iyaye mata gargadi kan yawan tsinuwa ga ƴaƴansu.
Sannan kuma yawanci muna gaya da iyayenmu mata, zagi zagi kin cidu cegiya sinanna cegiya masiyaciya zagi bakin uwa dafi ne shegiya eh yau shegiya gobe shegiya tun tana shekara guda kina shegiya shegiya ta kai shekara 15 tare shegiya shekara na shekara 15 in yau yariya tazo tana shekara takawa zaki ga yamma kin manta keke ce mata shegiya duba wallahi kina wasa da ni kin gani wo kin gani nan kawai magana ne wo ko baki fadi abinda dace ganin ba to rana guda kin ganin wa zai gani wannan lokacin ke uwan ba idan ba shi yasa yawanci iyayenmu in rai ya bata a ringa sanin me ake gaya ma yara bakin uwa dafi ne ya miki kaman kina yi ne just for nothing amma sai ga yaro yazo yana wani rayuwa kan sai a ce wai iskoki kin manta kuma ke kin sine mata tun tana shekara 5 hatta kai shekara 20 tare zin wannan duka tun shekara 5 shekara 15 kina ce mata shegiya 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 a rana daya shegiya nawa kike gaya ma diyanki tun tana shekara 10 har yau ta kai shekara 20 a rana daya shegiya so nawa kike fadi times shekara 10 sai yau tana abu yana baki mamaki a'a kin tara mata shigantakan yasa mun shi kike gani zaki fara yariyan ga na rasa kanta ko iskoki ne wanga ya fito wai ba ta yadda a'a kin tara mata manyan manyan aljannan dai ko shegiya masiyaciya kin ci babanki kin ci manki kin ci kazanki kazanki yayi kazanki wallahi kike wasa da ni baki ganin alheri wo wallahi kaman wasa kike kina magana amma wallahi lazim bakin uwa bala'i ne ranki ya bata kake saurin zagin yariya iko kari ki ba kanki hankuri kake aibatar da ta ba kanki hankuri har hankalinki ya kwanta sai ki ajiye ta ki bari ta san abinda ta yin nan ji lafi ne kaza 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 kake kuma na yasa mu kaza na yasa don wallahi in kika yi kuma na bata miki ranki na bata miki ranki ni kuma ban so ina bata miki rai kin san yanda ni da ke muke ki doke ta da fira yake ne wo amma shi mata fira kaman abuya da yawanci iyayenmu mata kusan kaman abuyoyin iyayen su suke mata iyayenmu mata suke don kaga inda kanuwan nada kanni na suke da mana kaman abuyoyi suke fira tare shi gara ma kai namiji lalle shi an kare ma kake ji amma yawancin mata zaki ga kaman kanuwan ummanta ne amma kaman kanuwanta ba mu
ne da yanzu yara kanana kuna da iya manya
to wani kace oh wallahi ma na yi shekara na 17 to kun haifu wannan yafi shekara 17 ta samu shekara
30
diyanta nan kin gani ko shi yasa this kind of abubuwan da ya kamata iyaye mu sani kuma in kana uba ka tabbatar da ka shigo gida kamin yaran ka su yi bacci menene wannan sirrin da ke wurin ka iya kai fira da yaran ka ka san yanayin da suka shiga cikin wannan yanayin yau nan gaba daya kin je makaranta ka je su ya aka yi ne aka koyi kai da wa kuka fita yau kai da wa kuka ci abinci akwai wani firan sai in ka tambaya zaka yana gaya maka ma wasu maganganun ya fara gaya maka daga wurin zaka ringa tsakalo abinda yaro ke gaya maka ai wanga abinda ya fadin ga ba daidai bane sai kai gyara abinda ya fadin ga daidai ne sai ka dawomar da shi haka ake sani me yaran mu ke ciki akwai baban da kamin yanzu yaran shi sun yi bacci kamin yau ya fita gida kuma ba su tashi kwana ba saboda Allah da Allah matanka mai kasuwanci ne kana gwada ita zaka zama ta wanga abubuwan gaduka ta gaji wani rule kake play ganin cewa akwai uban da bai san birthday din shi ba ka tambaye shi date of birth din shi wallahi bai sani ba akwai uban da bai san class din da diyan shi take shi dai ya ce miki oi tana JSS oh school kaza take zuwa amma wallahi bai ga miki wani class take yau aka da nake miki magana ga su mogeli na karaman mai shekara 10 dan zazzabi tai daga su dare ta aka call una me aka call una an san irin kafan da nake kaiwa su Alhaji yariyar nan mun ga jikinta ya dan yi zafi ko ka zo ka je da ita gida ban kai 5 minutes ba sai ga ni cikin su shows them who my children are ya halaka ni da yara na su in ji ka shigo gida wuri na baki taba ga yara na sakar gida 24 hours suna daki saboda irin halakan da nake build tare da su ban taba dokan phone da ni nake use isa mai lock ba yara na na use phone na me suke yi da shi oh dada an ce mu sai tabu dada an ce mu sai tabu sai cin gani menene zo ki yin gani ina monitor me ake yi aka suka doki phone din mun tana monitor me ake search haka ake zama da yaro bari ya feel like home bari yaro ya san yana gida kai ka bari yaro kullun waje ya fi mai gida yanzu yaro ya zo ya doki phone he aje min phone na yaran banza da shegantaka kuma ya kamata ya maybe research rai killer assignment ne yanzu ba waje ne je da mi phone ba yau yayi gobe yayi GB yayi yanzu ya zo ba ruwa shi ma da phone ka da ya zo kai ina yariyan ga ta bine oh wai ta je ta rabi phone din abuyanta daga wurin daga wurin kasan me za sai ci baka san abin da za sai ci ba shi da haka kamar ni daki na ina da wifi wanda every month nake biya I'm just trying to make sure kamar na kam hankalin yara na tare da ni ko da yaushe ni da su ce ta yara na haka mata ne amma kowanne firan su babban cikin su 14 amma firan da ban sani ba komai suke yi na sani in taba yadda bukatan su da bai fi karfi na ke yi musu in kuma zai fi karfi na sai ne nake fira da su haka ya kamata iyaye da yawa mu ringa yi
mu shiga madafa. A yau madafan mu muna tare da malama Faila Abdulrazak, shararren mai dafa abinci ne a nan Ghana, kuma wadda ta dafa abinci ba dare ba rana domin shiga cikin kundin tarihi na Guinness World Record a Ghana. Yau ita ce a madafar.
Sun daru suna dai hira.
Wani abinci zaki muna yau?
Yau zan yi muku tubani.
Yake yin tubani?
Yes. Tubani ni recipe na zan baka. So with tubani ka iya ka bidi beans. Ya ka wake ka bidi bambaran beans. Ya ka ana kira bambaran beans kuwa.
Manyan
beans nan round round nan. Bi wake nan ka grinding shi into powder.
To ka nika shi ya zama powder.
Yes. Kan nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder.
Kan nika shi manyan wake na shi ma ya zama powder.
Powder. So shaka sieve.
Ka san ka din.
Then ka diba wake nan ka dan da manyan nan ka dan. Duka powder powder shi nan ka gama.
Okay, ka dibi wanka da manyan nan da wake kanana nan da kan nika ne ka gama.
Yes. They are all very good protein. So shi ka gama ka sa tankwa ka dan. In kana da wani specific herbal spices, natural spices. Kaya kagama nyaje wuta kadan kada wanda ke kike cin gida ka feel kaman dai yana da kyau ya baka.
Okay, ina fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so yake gidan ke kike kisa
period ka sa kadan cike shika sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix. In kana da hand mixer she formal ne for catering yayi easy baka. Amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yi
tibet
muciya kaya ka doki ka sa kafanka ka mika
ka buga shi kamar yadda ake buga kose
that is it.
Ya kuma sai laushi
ya danko so ka buga but in ka buga aka nan na in the smart way in the modern way ka iya ka bidi raba white raba da muke tuwo da shin na ka iya ka bidi wannan roba she ka diba quantity kadan ka tashi ka daure but before ka diba nan doki ha spoon ka diba kadan ka sa ka dan system ne ke mai son kwa dewa ka kara kwa dewa ke mai so gishiri dewa asa gishirin ka dewa yan sa so in ka daure before then and now ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani leaf
ganye
ka dibiya inside
ruwan da ka gika ruwan zafi
shi wannan you understand listen nan zai bari abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with the span
wannan da ka san da silver nan
that is it so ka dibiya kan juna shika yi wutan ka low heat kadan not much not plenty in ka dibiya duka kan juna then you cover it 15 to 20 minutes depending on the quantity shake up yayi kadan ka suka bude in ka bude ka gan kaman da inda time da ka zaka sa she na ruwa yanzu ya zo ya gama ya gamu ya mashe ka tara kaman 5 minutes to it to be sure that chicken shin nan ya nuna da kyau shaka doki guda ka off
wutanka
and I am sure at that time baka samu ruwa cikin dewa so she ka cire ka doki plate kanin yanka shi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na mijin ka na hall aka dai yanka shi wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki
ka shi da tsari yayi kyau kaman
yau shapes ka ba tubani nan shapes she
kowani da abin sai ka ci
wani kaya ka ci shi da stew kaya ka ci da shito but it is best eating with the wannan kulikulizin
gari yaji
yaji
to an gaishe ki da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hawwa Abokarin Yankwayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Refreshment da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC take sallama da ku huta lafiya
Yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.